wasan kwallon hannun nan Serena Williams ta bayyana cewa ba ta niyyar bayyana ma duniya juna biyunta na sati 20 ba sai ta kuskure ta saka hoton a shafin sadarwa ta takaitaccen zumunci wato Snapchat a turanci. Williams dake sanye da doguwar riga da dorowar riga shakatawa a hoton da ta yi saurin goge shi a shafin ta, amma daga baya ta gaskata labarin daga bakin mai magana da yawunta bayan dogon takaddama akan hakan. Ta bayyana wa wani taro na ƙara ma juna sani na TED a kasar Vancouver cewar hoton ta yi shi ne kawai saboda ajiyar ta. Ina da wannan hali na duba kaina da daukar hotuna duk sati don ganin ci gaban da juna biyun nawa yake samu. Yar shekara 35 din ta bayyana wa dan jarida Girl King. Nakan adana ma kaina hotunan ne kuma ina matukar kokari wajen yin hakan kafin a samu wannan kuskuren. Ta faɗi cewa ta gane tana da juna biyun ne kwana biyu kafin a bude gasar wasannin da aka fafata a kasar Austria a watan Janairu, wanda ta je da niyyar lashe kambu a zagaye na 23. Williams, wadda za ta dauki hutun haihuwar har zuwa ƙarshen zangon shekarar 2017, ta ce babu wani canji a tsarin ta dawowa wani zango a matsayin uwa. Ta ce zamanta na uwa wani sabon abu ne a rayuwarta. Tana fatan abin da ta haifa wata rana ya shiga cikin rumfa yana ihu yana ƙara mata ƙarfin gwiwa. We're getting up to fire. Don't we? I told you. We fly like a legend.